na son shi ta nan. Kon kai ki ta can, ko dai kai ki ta can ta saka. In kai ki ta nan, halan kina son shi bakwai wo. Kon ba ki tara, in ba ki biyar da rabi. Sabahin da bakwai, kina son jin dadi. Yariya me kyau duwai wai, duba kyau kaman ba ta iska. Ki fai da zaki. Yariya bi ni zoi zoi, Adam A Zongo ina da dadi sosai. Yau ni da ki ne mata da kwarkwar, wane sakwara karbi pum pum. Wan kona ni da ki na fasa kalangun ni hao. In gwada miki stylin kung fu, kanki kasa bunganki in shuka dundu. Aje wata kwali wai bata ge, kede bi ni in kai ki ta can su leja. Kina da goro fari da baki ardaja. Kaima MC ta waye ya tauna guda. Shi shanga shi karbi kija. Kubura kede zo ki shamin furana. Mata jigija, maza jigija. Kushiga mu fita aka ne ko toka. Ramin kwaguwa yau kai na ya shiga. Halan kina son shi ta nan. Kon kai ki ta can, ko dai kai ki ta can ta saka. In kai ki ta nan, kina son jin dadi. Yariya me kyau duwai wai, duba kyau kaman ba ta iska. Ki fai da zaki.
Ohima dance, we going to the moon and celebrate today.
Keep one of the wins, girl.
Sweet chocolate,
got my temptation keeping me one replay.
I go rock killer, jaga jaga, you go race.
Sweet and seduction, we go do am every day.
Man a bad man tinde,
smoke cigarette,
kunga ya binga yaba,
kinchiki dance.
Kina son jin dadi, yariya me kyau duwai wai, duba kyau kaman ba ta iska. Ki fai da zaki. Halan kina son shi bakwai wo, kon ba ki tara, in ba ki biyar da rabi.
Ki da kashi da kyau, da masoro kimban da kashi da kyau. Zan gama da pepper in mosa da lime. Zan shafa miki ya shige ki da kyau. Na ne miki sannan yau ne yau. Duba hancin ta dogo rahama sadau. Kin bini da janjambo na gudu. Da kanta yau zan baki uku. Kika bi da buzun Kaduna. Zai miki control har ki suma. Yayi ya buga buga miki har ki tuba. Gaggama kayan in kai ki yola. Gashi ya miki yawa zan miki noma. Yariyan Kaduna ai bata kwana. Kina arewa mai kai ki ojuwa lagwa. Gana jalof ka taya ta shi ta raba.
Dobulo!
Halan kina son shi ta nan. Kon kai ki ta can, ko dai kai ki ta can ta saka. In kai ki ta nan, halan kina son shi bakwai wo. Kon ba ki tara, in ba ki biyar da rabi. Sabahin da bakwai, kina son jin dadi. Yariya me kyau duwai wai, duba kyau kaman ba ta iska. Ki fai da zaki.
Bonnie music.